sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duka a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasin Ghana kuna kuma iya kama mu kan yanar gizo-gizo na internet akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yau Juma'a 6 ga watan Satumba na shekara ta 2019 Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarin
Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya Kasar Afirka ta Kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kinjinin bakin haure na wannan makon ya janyo. Baki daya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe.
Nahiyar Afirka ta shiga alhini bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe wanda ya kwashi shekaru yana mulki. Muna dauke da martanin wasu daga kasashen na Afirka ciki har da Niger inda za ku ji hirar da wakilin muryar Amurka yayi da wani masani a Niger kan rasuwar tsohon shugaban kasar Zimbabwe kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a kuma cikin shirin namu na wannan lokaci Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken kullu labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel Robert Mugabe tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu mun san mana gangwagwa shugaban kasar mai ci yanzu ne ya sanar da rasuwar wato magabancinsa a sakon Twitter Mugabe wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekarar 1980 lokacin da kasar ta sami yancin kai daga Burtaniya Rundunar soji ta fitar wato ta tilastawa Mugabe sauka daga karagar mulki a shekarar 2017. Da farko an rika yabawa Mugabe a matsayin wanda ya kwaci yancin kasar, sai dai bayan yan shekaru aka shiga kushe mishi saboda rike ta haƙƙin bil'adama da ya hada da lakaɗawa yan hamayya duka da gasa musu ukuba da kuma kashe su. Kasashen yammaci sun kakabawa Mugabe da mukarrabansa takunkumi bayan da magoya bayansa suka fara kwaci gonakin fararen fata a shekarar 2000 abinci da ake nomawa a Zimbabwe ya ragu ainin sakamakon mai da gonakin a hannun bakaken fata da ba su da kwarewa a noman zamani muna da karin bayani bayan labaran duniya Kasar Afirka ta Kudu ta fara tantance barnar tashin hankalin kinjinin bakin haure na wannan makon ya janyo wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane 10 kana wasu da dama sun jikkata ya kuma jefa kasar cikin tsoro ya tabarbarewar harkokin kasuwanci haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar kasar da wasu kasashen Afirka a wani jawabi da ya ta talabijin ajiya Alhamis shugaba Cyril Ramaphosa yayi Allah wadi da har-haren da aka fara a ranar Lahadi wanda masu manyan motoci da masu tunanin wato tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka kasar su suka shirya Ramaphosa ya ce mutane biyu daga mutane 10 da aka kashe ƴan kasar waje ne ko da yake bai faɗi kasashen su ba ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin Gauteng dake arewa maso gabashin kasar yankin da Johannesburg da babban birnin kasar Pretoria suke Baki daya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira a baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin kasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe don tattauna takaddamar da suke da juna akan karawa juna harajin kayan da ake kaiwa kasashen nasu. Sai dai kuma masu nazari sun yi kira ga masu zuba hannayen jari da kada su saran cewa wani abu zai canza da yake China bata dauki matsayar shugaban Amurka Donald Trump da muhimmanci ba kuma babu wani tabbacin akwai wani babban sauyi da zai faru. An san kasar China wajen kin amincewa da duk wani abu dole ne mu tsaya da karfinmu kuma abin da Trump yake yi yana daga cikin muradin China ta gyara a cewar shugaba Donald Trump lokacin da yake rawaito maganar wani jami'in sa na cinikayya yayi a gidan talabijin na CNBC Jaridar Global Times mallakar kasar China ta zana wani hoto kan abin da ake sa ran zai faru a lokacin tattaunawar mai zuwa. Duk da yake ta amince da cewa tazarar da ke tsakanin kasashen biyu har yanzu tana da girma. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Philippines sun ce sun kama wata mata 'yar Amurka wadda ta yi kokarin sace wani jariri dan kwana 6 da haihuwa cikin wata jaka. Jami'ai sun ce matar mai suna Jennifer Talbot daga jihar Ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na Manila kafin ta hau jirgi. Kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya fitar da rahoton cewa Talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi bayan da ta kasa bayar da takardun da suka kamata masu alaka da jaririn. Yanzu haka tana fuskantar laifukan safarar mutane da kuma garkuwa da mutane, laifukan da ke dauke da hukuncin dauri har zuwa shekaru 20 a gidan yari. Daga ƙarshe yau Juma'a mahaukaciyar guguwar Dorian ta rage ƙarfi zuwa matakin farko bayan da ta haddasa hadari da ambaliyar ruwa akan hanyoyin jihohin North Carolina da South Carolina. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya yi kira ga al'umma da su kasance masu lura ga duk wani abu da zai shafi lafiya.
Don't let your guard down. This won't be a brush by. Whether it comes ashore or not. The eye of the storm.
Yace kada ku yi sakaci, wannan ba zai kasance wani abu da zai wuce kawai ba, koda kuwa ta karaso ko a'a, wannan guguwa za ta matso kusa ta yadda za ta iya haifar da barna a jihar North Carolina. Ana dai hasashen cewa guguwar ta Dorian ba za ta afka jihar kai tsaye ba a yau Juma'a, amma maimakon haka za ta rikita tekun North Carolina ta kuma haddasa barazana ga rayuka a jihar da kuma makauciyar jihar ta South Carolina tare da kudancin jihar Virginia kafin ta kauce. A halin da ake ciki kuma dubban mutane a Bahamas sun fara daukar matakan sake gina rayukansu biyo bayan gagarumar barna da mahaukaci guguwar Dorian ta haddasa a kasar.
Da sarki da ya karanto mana labarin duniya. Mutane na ci gaba da jimamin rasuwar tsohon shugabar kasar Zimbabwe Robert Mugabe. Mugabe ya rasu yana da shekaru 95 a duniya.
A Harare titin da ke da sunan Mugabe, babu abin da kake ji sai muryar Moyo tana magana.
I think President Mugabe was a leader. Yeah, since he was voted to be the president of Zimbabwe.
Ni a tunanina, Mugabe ya kasance shugaba tun lokacin da aka zabe shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe. Ya jagoranci kasar akan hanyar da ta dace. Babu abin da zamu ce illa Allah ya sa ya huta. Shi mutum ne mai cika alkawalinsa kuma yayi abin da ya dace. Ko da yake kuma akwai wasu abubuwa da yayi waɗanda ba daidai ba, kamar batun shirin mallakan filaye, a ra'ayina abin da yayi bai dace ba. Sai dai kuma ra'ayin wasu 'yan kasar Zimbabwe mazauna kasar Afirka ta Kudu akan tsawon lokaci da Mugabe yayi akan karagar mulki ya bambanta.
It was just a bad leader. I don't know how to feel about his person. I mean, at the end of the day, he was still human.
Shi bai kasance shugaba na kwarai ba. Sam ko ta wani fanni idan ka duba bai yi bane kawai. Saboda haka ban san yanda nake ji game da rasuwarsa ba, amma kuma idan ka duba a wani fanni shi dan Adam ne kuma ya zama wajibi ka mutunta haka. Emmanuel Mnangagwa shine yake kan karagar mulkin kasar a yanzu, kuma shi ya bayyana labarin mutuwar tsohon shugaban a shafin sa na Twitter. Ya bayyana Mugabe a matsayin wani jigo game da samun 'yancin kasar mai kishin nahiyar Afirka, wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen 'yanta kasar da tallafawa al'ummarsa. Mnangagwa ya ce kasar Zimbabwe ba za ta taba mantawa da gudunmawar Mugabe a tarihin Zimbabwe da nahiyar Afirka ba. Majalisar Kungiyar Mahukunta na Nahiyar Afirka sun ba da sanarwar sakon ta'aziyar su game da rasuwar Mugabe, inda suka ambata cewa ya zama jagaba kan yadda ya kamata Afirka ta kasance, wanda bayan daga kwato kasar daga hannun Turawan mulkin mallaka, ya ci gaba da tabbatar da cewar kasar ta cimma wata muhimmiyar matsaya a cikin kasashen Afirka.
Challa ya baiwa ilahirin al'ummar Zimbabwe da ma Afirka jumurin hakurin wannan babban rashin. Har yanzu dai akan batun rasuwar Mugabe, yayin da mutane ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da rasuwar tasa, wakilin muryar Amurka Suli Muni Barma ya zanta da wani masani dan asalin kasar Jamhuriyar Niger, wato Professor Bob Namaiwa da ke koyarwa a jami'ar Sheikh Anta Diop da ke kasar Senegal, ga abin da yake cewa kan Mugabe.
Robert Mugabe ya yi kokowa sosai-sosai kuma har ya shiga ma cikin daji har da ɗaukar bindiga ta cewa da ya kwato ƙasar Zimbabwe daga cikin irin wannan halin mulkin wariya kamar yadda aka san wariyar launi kamar yadda aka santa a Afirka ta Kudu. Na biyu, ya kwato wa talakawa manoma da makiyaya 'yancinsu a ƙasar Zimbabwe, tunda an san a da zamanin Turawa suna cin karansu babu baka, wato abin ya zamanto wani gonaki ko wata makiyaya dai duka Turawa suke da su, sai ya zamanto su bakaken mutane kawai, sai da su zo su zama makiyaya ko su zama noma kamar irin 'yan barema, suna aiki sai ba su 'yan kudade hakan ga wanda ba zai taya su ba rayuwar su ta gyaru. To sai ya zo ya maida kamar gudan kasar, ya maida ta kamar ta kowa da kowa, kowa yana iya ya samu maimakon gurgurdan irin karhin shi ya samu gona ya yi noma ya ci da iyalin shi kuma ya wadata.
Ya aka yi daga shugaba ko jagora mai kishin talaka Robert Mugabe ya rikide ya koma mai kama karya?
Wannan kuma abin da ya kawo haka, Bankin Duniya da Asusun Duniya su ne suka kawo takunkumi suka kada wa ƙasar Zimbabwe, wato sun matsa mata kamar yadda aka sani program da smart structural. To shi ne shi kuma ta samu ya huta ta wannan fannin, shi kenan sai ya fara cewa to Turawa za a kwace musu komi da komi a maida cikin hannun bakaken mutane, tun ba talaka ba kowa ya samu inda za ya je ya yi noma. Duk mahaluki inda ɗan adam ne in ya jima bisa karga iko, to mutane za su fara Allah dai da irin abin da yake shibkawa. Ya shekara 37 kaga kenan akwai wadanda aka aihuwa a ƙasar Zimbabwe ba su san wani ba sai shi suka sani. Kowa kace kuma mahaluki, kana kai iyakacin dabaraka, saboda shine kake gani ake cewa ayi kundin tsarin mulkin ƙasa ya baka wa'adi na harko shekara 5 ko shekara 4, in ka sake na 2 shikenan kawai kaje an san dabara ka duk ta kare duk irin rawar da ya kamata ka taka ka taka ta.
To ko da yake yaro su ne bayan shekaru kusan 2 da aka hambara da shi daga kan karagar mulki, ya kake ganin rasuwar sa za ta iya shafar al'amuran mulkin kasar ta Zimbabwe?
Sabbin maikanta waɗanda suka dauki iko a kasar Zimbabwe, na daya kada su yi dindindin bisa karagar kujera kamar shi da ya yi shi idan ana so a zamna lahiya cikin kasar Zimbabwe, kuma a zamna lahiya kewaye da kasar Zimbabwe.
A gaida Mumuni Barma da wannan hirar da ya da Professor Bube na Maiwa. Yanzu kuma sai Nigeria, inda za mu sake kawo muku wani kutsurin hirar da sashen Hausa ya yi da wani director a hukumar tara haraji ta Nigeria, wato FIRS, Salihu Alkali, inda na masa tambaya game da korafin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan karancin kudade da hukumar take tarawa ya gaza abin da ya kamata, sai ya ce.
Wannan ba wani abu bane, duk wanda yake aiki a gwamnati ya san cewa in na dauke ka aiki zan iya tambayan ka wayansu tambayoyi. To abin da kawai faru kenan cewa mu gwamnatin tarayya ta dauke mu aiki, tace tana son wayansu jawabai, aka ba su jawabai, shikenan ba wani abu. Mutanen da suke daukan wani abu daman ko aina ko ina duk inda yake aiki, ko anan ke inda yake aiki a Voice of America, in wani abu ya taso shugaban ki zai tambaye ki ya ce ban gane wannan ba, kuma ke kuma sai ki zo ki jawabi, kuma jawabin nan zai iya gamsar da mutum ko ba zai iya gamsarwa ba. Amma dai shi wanda ya dauki mutum aiki yana da dama a kowane lokaci ya tambaye ka ƙarin bayani akan yadda kake aikinka. To abin da ya faru kenan.
To akwai shirin da wannan hukuma take kokarin yi na fara zarar kudaden haraji ba tare da wato online ta yanar gizo, ba sai kudaden ma sun shiga aljihun mutum ba, kai mun bayanin wani, amma akwai da yawa mutane da yawa da ba sa biyan haraji.
Wannan question ne mai kyau kuma abu yake abin da yake faruwa shine yanzu in kin lura duk duniyan ta koma a aiki ko kuma hulɗa ta yanan gizo
musamman ma misali da Amurka na
yawa to komai online komai online to har yanzu mu a Najeriya duk wani business da ake online ba ma samun kudaden haraji da ke ciki saboda ba a taxin din su ba sa biyan haraji akai saboda ba mu da yadda za a yi a fitar da wayannan kudaden haraji saboda is online mutum yana nan America ya sai kaya a Nigeria a ko kuma ya sai kaya a Nigeria ya biya online ba za mu gani ba amma sai bankin da suka yi operate da suka biya wannan za su gani to yanzu abin da muke cewa shine wannan abun yayi yawa wanda har yana tauye mana kudade da ya kamata mu tara wa gwamnatin tarayya so shine a hukumar mu muna cewa daga yanzu muna fadawa wayannan wanda suke businesses online din nan za mu fara fit the VAT value added tax daga cikin transactions din su da suka yi online din nan dalili ko doka ta ba mu fawa mu yi
to amma yaya za ku yi haka
yes a yadda za mu yi shine shin kam in kin je kin sai wani abu online ya kira biya ko ba ka biya
ana biya
ta yaya kike biya
zan biya su ta account
thank you to wato za ki biya ta bankin ki kenan to yanzu abin da za mu yi muke niyan yi shine bankunan ne za su su ne za mu dora nauyi ko kuma daman doka ta dora musu nauyi cewa su za su fitar su turo mana tunda su tanan ta wurin su ake transaction din su za su biya so sai doka ta ce kafin ka biya ka fitar da wannan harajin na gwamnatin tarayya so za mu yi amfani da bankunan waɗanda suke biyan wannan kudaden ko da shike is online amma ba ma gani abin da yake amma bankin yanzu yake faɗa miki cewa bankin da za ki bada instructions su biya su ne za mu ce su fitar da haraji na VAT akan wannan transaction da kika yi da company
Madalla masu sauraro kada a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 11:17 ga shirinmu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Wannan bindiga da ya harbe mutum bakwai har lahira karshen makon da ya gabata a Jack Texas. Ya kara rura wutar takaddamar da ake kan yadda za a dakile har-haren bindiga a nan Amurka. Duk da cewa har yanzu akwai burbushin muhawarar da ake ta tafkawa a baya-bayan nan. Biyo bayan kashe-kashen da suka auku a makonnin baya, waɗanda suka salwantar da rayukan sama da mutum 30. Yau butun da zamu tattauna kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako wanda ni Mahmud Lalo zan jagoranta. Duk da karin adadin mutanen da aka samu waɗanda ke mutuwa sanadiyar harbar-harben bindiga a nan Amurka. Ana zargin 'yan siyasa da dama da ci gaba da nuna halin ko'in kula wajen kiran a tsaurara matakan mallakar bindiga. Gudun kada su gaza samun ƙuri'u daga masu rajin ganin an sauƙaƙa matakan mallakar bindigar da kuma masu ba su gudunmawa a lokacin yaƙin neman zaɓe. A lokacin da manema labarai suka tambaye shi ko wannan hari na baya-bayan nan zai sa su himmatu wajen samar da wata doka da za ta tsaurara matakan mallakar bindiga, shugaban Amurka Donald Trump bai yi alƙawarin za a ɗauki wani mataki nan kusa ba. Ya ce muna duba ƙudurori da dama da dabaru da tsare-tsare. An dade ana ɗaukan matakin gudanar da bincike akan masu sayen bindiga. Abin takaicin shine zan iya cewa ba a ga wani sauyi ba cikin shekaru 4-5 har zuwa shekaru 6-7 da suka gabata. gudanar da bincike kan masu sayan bindiga ba zai sauya komai ba. Saboda haka wannan babbar matsala ce. To Senator Pat Toomey, dan jam'iyyar Republican ne dake wakiltar jihar Pennsylvania, a wata hira da yake da gidan talabijin na ABC wanda aka watsa a ranar Lahadi ta gabata, ya ce shugaba Trump na da burin ganin an dauki mataki kan wannan matsala ta harbe-harbe.
He hasn't endorsed a specific bill.
Yace a halin da ake ciki bai nuna goyon bayan wani kuduri ba, amma ni da shi mun sha tattaunawa kan wannan batu da wasu sanatoci da ke da sha'awar shiga wannan magana. Amurkawa da dama dai na da ra'ayin cewa gudanar da kokarin bincike ga masu shirin sayan bindiga ba shine zai kawo ƙarshen kashe-kashen da ake gani ba, saboda wasu daga cikin wanda suke irin wannan aika-aika sun mallaki bindigogin su ne bisa doka. Amma haramta amfani da manyan bindigogi da wasu suke burin ganin an yi na fuskantar suka daga bangaren masu rajin ganin an bari kowa ya mallaki bindiga da kuma wakilansu da ke majalisar dokoki. To tun dai da aka yi hare-hare a jihohin Texas da Ohio a 'yan makonnin da suka gabata, shugaba Trump ya yi tunana ta batun taɓin hankali a matsayin babban matsalar da ke haddasa harbin kan mai wadawabi.
Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Matsalar taɓin hankali da nuna ƙiyayya su suke harba bindiga ba bindigar ba.
Shugaban ya kuma yi kira da a yi garan bawul ga fannin dokokin kiwon lafiya a Amurkan, waɗanda za su riƙa ba da damar ana iya gano mutanen da ke iya kai hari, a yi musu magana kuma idan har ma ta kama a tsare su. Sai dai masu fafutukar ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga da ƙwararru a fannin kiwon lafiya sun ce ba a wannan fannin na masu taɓin hankali ya kamata a mai da hankali a kai ba. Joshua Howitt, jami'i ne a gamayyar ƙungiyoyin da ke rajin ganin an tsaurara matakan mallakar bindiga.
What we know is that hate is driving these crimes and hate is not a mental illness.
Abinda muka sani shine tsananin ƙiyayya ce ke haddasa wannan matsala, kuma babu alaka tsakanin nuna ƙiyayya da taɓin hankali.
To har ila yau wasu masu ra'ayi irin na Joshua suna ikirarin cewa irin kalaman da shugaban na Amurka yake furtawa ba sa tafiya daidai da abubuwan da yake aikatawa. Misali, gwamnatinsa ta cire dokokin da suke hana masu taɓin hankali mallakar bindiga, sannan ta yi ƙoƙarin kawar da tsarin kiwon lafiyar nan mai rahusa da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta ƙirƙiro, wanda ya faɗaɗa damar da mutane ke da ita ta samun kulawa a asibitoci masu zaman kansu, ya kuma faɗaɗa damar da marasa ƙarfi ke da ita wajen samun kulawa a fannin lafiyar ƙwaƙwalwa. Senator Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat, wanda ya fito daga jihar Ohio da aka kashe mutum tara a birnin Dayton, ya ce
certainly mental health services matter, but the same people that say it's mental health,
lallai batun kiwon lafiyar kwakwalwa na da matukar muhimmanci, amma kuma mutane da ke cewa matsalar taɓin hankali ita ke janyo harbe-harbe a unguwanninmu ba yawan bindigogi ba, su ne kuma suke kokarin kawar da tsarin kiwon lafiyan da ke ba marasa galihu damar samun kulawa. Har ila yau su ne mutanen da ke ƙoƙarin kawar da tsarin nan na kiwon lafiya mai rahusa.
To a cewar masu nuna buƙatar ganin an taƙaita mallakar makaman, mayar da hankali kan matsalar taɓin hankali kaɗai zai rinjaye sauran matsaloli irin su yadda mutane ke iya mallakar bindiga cikin ruwan sanyi, ciki har da ma manyan bindigogi na azo a gani.
But if you want to do something about gun violence, you need to do something about guns.
Joshua Howard kenan yake cewa idan ana so a magance matsalar harbe-harben bindiga, akwai buƙatar a yi wani abu akan mallakar bindigogi.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Brian Pardon da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Wannan kenan a gaida Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka, sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa. Yace salam VOA Hausa. Gaskiya mataki da al'ummar kasar Afrika ta Kudu suka dauka da musgunawa baki mazauna kasar su ciki har da ƴan Najeriya wannan san bai daidai ba. Ganin yadda suke amfanar Najeriya na kafa kamfanoni da suke yi wannan tamkar hanyar rushe tattalin arzikin su ne. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima da Sani Mai Lange da kuma Malam Umaru Kamba ya wuri. Suka ce muryar Amurka mun yi Allah wade da mummunan harin da kasar Saudiya ta jagoranta zuwa wani sansani da ƴan kasar Yemen ke ajiye waɗanda suka kama da laifi. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 100. Muna kira ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta hanzarta gudanar da bincike da ya dace akan wannan hari. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Kasim Kiringi. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah ku ba mu lokaci domin mu jajanta wa al'ummar kasar Zimbabwe a bisa rashin da suka yi na mutuwar tsohon shugaban kasar su wato Robert Mugabe mai shekaru 85 a duniya. Allah ya ji kansa da rahama amin summa amin. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in tunatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa hana shigowa da shinkafa daga ƙasar waje ba zai haifar mana da alheri ba, domin shinkafar da muke nomawa ba za ta ishi rabin jihohinmu ba. Gashi rashin aiki zai ƙara yawaitar da masu zaman kashe wando. A ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke. Mun huta lafiya. Juma'a mubarak.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga sarfilo da tushen muhimman kanin labaran.
Robert Mugabe, tsohon shugaban kasar Zimbabwe ya rasu. Emmerson Mnangagwa, shi shugaban kasar mai ci yanzu ne, ya sanar da rasuwar magabancinsa a sakon Twitter. Mugabe, wanda ya rasu yana da shekaru 95 a duniya, ya shugabanci Zimbabwe na tsawon shekaru 37 daga shekara ta 1980 lokacin da kasar ta samu yancin kai daga Birtaniya. Kasar Afrika ta Kudu ta fara tantance barnar da tashin hankalin kin jinin bakin haure na wannan mako ya janyo, wanda a cewar hukumomi rikicin ya halaka mutane 10, haka kuma wasu da dama sun jikkata, ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarɓarewar harkokin kasuwanci. Haka zalika ya kuma yi illa ga dangantakar kasar da wasu kasashen Afrika. Baki ɗaya kasuwannin hannun jarin Amurka da na China sun cira a baya-bayan nan akan labarin cewa gwamnatocin ƙasashen biyu sun amince da komawa kan teburin tattaunawa a farkon watan gobe, don tattaunawa kan takaddamar da suke da juna kan ƙara wa juna harajin kayan da ake kaiwa ƙasashensu. Hukumomi a ƙasar Philippines sun ce sun kama wata mata 'yar Amurka wadda ta yi ƙoƙarin sace wani jariri ɗan kwana 6 da haihuwa cikin wata jaka. Jama'ai sun ce matar mai suna Jennifer Talbot daga jihar Ohio an kama ta ne a babban filin jiragen sama na Manila kafin ta hau jirgi. Kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP ya fitar da rahoton da ke cewa Talbot ta wuce wuraren binciken filin jirgin kafin a dakatar da ita a kofar da ake shiga jirgi, bayan da ta kasa bayar takardun da suka kamata masu alaka da jaririn.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirin mu na ƙarshe na dare yau, inda za mu ji ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya karanto labarai da kuma Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya, kada ku nisa. Ga Aminu da Zarahu cikin shirin yau da gobe.